tun kusan wata biyu ko uku da suka wuce ake ta zuwa kotu ba a samu aka zauna ba saboda ba mu samu shi wanda ake zargin ba ba mu samu mu kawo shi koman kotu ba to a last zaman da aka yi dama aka daga zuwa jiya 30 ga wata shi wannan zaman da aka yi na karshe alkalin ma bai zo kotu ba shi ma kuma wanda ake zargin bai zo kotu ba to a safiyar jiya ma'aikatan mu suka je gidan shi aka same shi aka kuma dauko shi aka kawo shi office aka kai shi daga nan aka wuce a gurfanar da shi gaban kotu to da aka je gaban kotun kuma sai lawyer shi turo da letter yana sanar da kotu cewa yana da wani case a Abuja so zai samu dama halitta ba to kamar yadda kuma doka ta tsara duk wanda ake zargi yana da right din da zai zabi lawyer da zai kare shi to akan wannan ne alkali ya daga aka daga zuwa 6 ga wata